Black soft shine mafi rinjaye akan kowanne sabulu. Dakata kiji yar uwa inda irin wannan matsala kamar haka tana damin ki. Kuraje ne suke fitar miki akan fuskar ki da zarar sun mutu sai su bar miki tabbatabo baki dugo-dugo akan fuska. Kin ya fita kurajen kuma suna fitowa da ransu suna miki ruwa suna miki zafi. Kuma ki rasa da me zaki amfani to ba abin da yafi kamata kike amfani da shi wanda ya wuce black soap. Black soap kun dade kuna bani cigiyar sa. Iya mace mai wayo da dubara ce kadai take neman black soap. Original take amfani da shi. Wannan black soap din duba da tayi amfani da shi guarantee zan bata kan sati daya zai cire mata dukkan kurajen da yake kan fuskarta inda tabo zai fitar mata dukkan taban da yake kan fuskarta. Wannan black soap original ne sai isa kana neme shi black soap original charcoal din ne fa wannan fa yana da matukar kyau sosai kin gani wannan bayar Allah ita ce shida.